أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله da izinin Allah madaukin sarki zan mu ci gaba da karatun littafin mai albarka shine al-jami'u sahih na al-imam al-bukhari wannan shine darasin mu na 26 a cikin wannan littafi kafin muhara zan mai muqaddima ta da tashahi abubuwan da suke zaburar da mu akan halaye na salafus salih akan neman ilimi ba dan komai ba dan saboda wannan ya zamana ya shajja'a mu na gaba Talha ibn Muzaffar al-Sa'labi al-Hanbali babban malami wanda ya rasu a shekara ta 593 bayan hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam qira'atul sahih muslim fi salasati majalis ya karanta sahih muslim a majalisi guda uku tarjuma shi ta zo cikin az-zailu ala tabaqatul hanabila da tabaqatul mufassirin da yake cewa annahu qara'a sahih muslim ya karanta sahih muslim fi salasati majalis a majalisi guda uku rak Talha ibn Muzaffar ya kasance babban malami ne mai masanin fannunnuka da dama na ilimi ga zuhud ga gudun duniya Hafizul Munziri ya sufanta shi da kyakkyawar qira'a da kuma fasaha na daga cikin wannan ya karanta Jamhara ta Ibn Duraid akan a wajen Ibn Kassar dan saboda yawan karatun shi da fasaha shi Ibn Kassar yake ce mishi haza Talha ya fazu hazal kitab Talha ya harda ce wannan littafin kalula sai suka ce a bai harda ce shi ba kawai karhin wannan fahimta ne da dadin qira'a da dadin karatu har malamin yake tambaya wannan littafin a hardace da shi bai ke kaga ce mishi a'a sai babban malami da aka yi sani Al-Izz ibn Abd Salam Sultanul Ulama mai al-ahkamus sultaniya wanda ya rasu shekara ta 660 bayan hijira ya karanta Nihayatul Matlab a cikin majalisi guda uku Nihayatul Matlab babban littafi ne a cikin sunan littafin Nihayatul Matlab fi dirayatil mazhab littahi ne wanda aka wallafa a cikin fiqhu shafi'iyya na al-imam al-juwayni imam al-haramain kenan wanda babban littahi ne wanda ibn khallikan a cikin al-wafayat yake cewa lam yu'allaf fil islam misla a musulunci ba taba wallafa littahi kamar irin wannan ba a cikin baban shi hakanan irin wannan magana Abdul Ghaffar al-Farisi a cikin asiyaq li-tarikh ne sabur ya kawo magana Tajuddin al-Sabiki a cikin tabaqat din shi shi ma yake fadar irin wannan magana yake cewa lam yusannafil mazhab mislahu fi ma ajzimu bihi yace abinda nake da tabbas a mazhabin shafi'iyya ba a wallafa littahi kamar wannan littahin ba nihayatul matlab to wannan littahin mai girma Al-Izz ibn Abd Salam yake cewa qala shaykhun al-hafiz burhanuddin al-halabi wa hakali anna shaykh Izz ibn Abd Salam kana yakhruj ila al-masjid yawm al-arbi'a ya kasance yana huta zuwa masallaci ranar laraba wa ma ahu nihaya tare da shi akwai littafin nihayat Imam al-Haramaini sai ya zamana a masallaci ranar Laraba da ranar Alhamis da ranar Juma'a har zuwa kusan sallah yace sai ya karance ya zamana ya karance wannan littafi ga baki ɗayan shi first of all haza ba'dul ulama wasu daga cikin malamai suka ga wannan abun ya mazu ayyayyu sai Sirajuddin al-Bulaiki ne ke cewa last of all ni ban naga cewa abun bai yayi ba li'anna shaykh iz la yushkilu alayhi minhu shay dan shaykh Izzuddin ibn Abd Salam ba abinda zai rikice mishi a cikin littafin kana karanta da gaugawa inda a ce akwai wata kalma ko wani ibara saboda karatu ne na fahimta ho ba wai kawai in karance ba irin na Qur'ani dan ba Qur'ani bane balle kace kawai bari in karance in samu ladan harufa a karatu ne na fahimta na a samu fa'ida na har da ce a sa abinda za a har da ce a samu ilimi to yace babu abinda zai bace mishi a cikin nihayatul matlab shi yasa ba inda zai tsaya sai yayi tunani na me ake nihi ko kuma tsaya na tafakkuri kenan kawai cikin gaugawa ne da gaugawa shabsham zai kare shi yace wallahi taju ila an yata'ammala illa shay'an qalil babu abinda zai bukata sai yayi tunani in ba wani dan abu kadan ba a cikin manyan malama akwai Ibn al-Abbar wanda ya rasu a shekara ta 658 bayan hijira ya karanta sahih muslim a kwana 6 Zahabi a cikin Siyar Alamun Nubala a mujallar na 21 yake cewa cikin tarjuman Muhaddis Al-Mu'ammar Abi Muhammad Abdullah ibn Muhammad Al-Hajari na garin Andalus wanda ya rasu shekara ta 591 anna Al-Hafiz Abu Abdullah ibn Abbar Ibn Al-Abbar qara'a sahih Muslim fi sittati ayyam ya karanta sahih Muslim a cikin kwana guda 6 na gaba Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah wanda shi ya gabata a wancan fasalin ya karanta al-gailaniyat a cikin majalisi guda. Gailaniyat babban littafi ne na hadisi, juz'i ne na hadisi, juz'i guda 10, 11 ne, wanda ake nasaba shi zuwa ga Muhammad ibn Ibrahim ibn Gailan, wanda ya rasu a shekara ta 440. Littafi ne na hadisi da sanadin shi da komi, wanda Daraqutni ya mishi takharijin hadisan shi. Allah ji kanshi. To wannan littafin Gailaniyat Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala ya karance shi a cikin majalisi guda. Wa kadwa Ibn Abdul Hadi kuma ya siffanta Ibn Taymiyyah da siffofin da suke nuni cewa mutum ne mai son karatu kuma mai kihuwa akan ilimi. Karshen hujja hayyan mutuma bai anme badan saboda ilimin. Kenan wannan kadai babban dalili ne bai buƙatar dogon sharhi. Yace la takadu nafsu tashba'u min al-ilm, ran Ibn Taymiyyah zuciye shi bata koshi da ilimi, wala tarwa min tarwi min al-mutala'a, bai gajiyawa da kosa gami da wannan liqal tattafai, wala tamullu min al-istighal, ran shi bai gajiya gami da shagaltuwa da karatu da bahasi. Labarin shi ya gabata. Na gaba sai al-Hafiz al-Mizzi, wanda muka yi sani mai tahzibul kamal. Al-Imam al-Mizzi ya rasu shekara ta 742 bayan hijira Annabi alayhi salatu wassalam. Wa hadha al-Hafiz Abu al-Hajjaj al-Mizzi yaqra al-Mu'jam al-Kabir, ya karanta al-Mu'jam al-Kabir bi hudur al-Hafiz al-Birzali, a gaban Hafiz al-Birzali a majalisi 60. Al-Mu'jam al-Kabir duk wanda san shi ya san shi na al-Hafiz al-Tabarani, ma karamin littafi bane, amma a zaman majalisi 60 ya karance shi. Na gaba sai Shamsuddin Zahabi ya karanta siratu ibn Hisham, sanannan littafi kato ne ya kai kaman mujallal kin sahih Bukhari kin, ya karanta shi a yan kwanaki kadan. Zahabi yake fada gami da kanshi cewa ya karanta sirata ibn Hisham a wajen malamin shi al-Imam al-Abruhuqi cikin 6 ayyam a kwana 6 kadai. Na gaba sai Sirajuddin ibn al-Mulakkin, wanda ya kasance gashi muke karatun littafin sahih kin shi mai sharhin at-tawdih, wanda yake wannan shi sanannan malami ne, ya karanta mujallal da cikin ahkamu a wuni guda a cikin lahazul alhaz, littafin lahazul alhaz, bayan an kawo kissa ta Ibn Abdussalam wadda ta gabata Izzuddin. Yace sai na ambaci wannan hikayar ga malamin mu shine Sirajuddin Ibn al-Mulakkin, sai a ƙarshen wannan yake ce min wa ana aidan nazartul mujalladaini min al-ahkam, yace ni ma kuma nayi munazara na karance mujalladi guda biyu na kitabul ahkam na hadisi a zama daya, wanda shahararren littafi ne na Muhibbi Tabari na Muhibbu Tabari. Wannan littafin dai da muka yi magana cewa na kitabul ahadisul ahkam ne, tattara wanda ba sai wajen 70 aka ba su yi tahqiqin sharhin yanzu ba su kare ba. To wannan littafin yace ya karanta mujallar din shi guda biyu a zama guda. Ne Sirajuddin al-Bulaiqini mai rasuwa a shekara ta 805 bayan hijira, ya karanta mujallad na fiqihu a wuni guda. Na fiqihu sun yi wahala karatu gami da na hadisi. Na hadisi ne da zai yi kai gaugawa, amma na fiqihu wanda magana ce zube tana dan daukar lokaci, ya karanta mujallad guda a wuni guda. Al-Hafiz Ibn Hajar a cikin littafin shi Al-Majma'ul Mu'assis ya ciro daga Al-Burhan Al-Harbi yake cewa naji shi Ibn Sirajuddin Al-Bulaiqini yana cewa rubba ma ta'alatul mujallad kamilan fil yawm al-wahid min kutub al-fiqh, so diyawa kenan ba ma so ɗaya bane yake faruwa gare shi. Yace so diyawa nake karanta mujallad guda a cikin littafin fiqhu a majalisi guda a zama guda. Zainuddin Al-Iraqi babban malami wanda yayi Alfiyatul Iraqi, wanda mun taba fara sa ta mun irisa ta ba aka tsaya. To wannan mai littafin wannan Al-Hafiz Al-Iraqi shi kuma ya karanta Muslim a majalisi guda 6. Shi da kanshi yake fada a cikin Zailut Taqayyid, ya zo cikin Zailut Taqayyid, yana da littafin Mustalahul Hadis mujallad 2. Manya ne wanda suke jagora ne cikin ilimin Mustalahul Hadis At-Taqayyid wal Ida shi Al-Imam Al-Iraqi. To shi da kanshi yake cewa sami'a Al-Iraqi ya saurari Sahih Muslim da karatun shi, shi yake karantawa sauran dalibai a gaban malamin, sauran dalibai suna sauraro a cikin majalisi guda 6. Malamin shine Muhammad Ibn Isma'il Al-Khabbaz a garin Damascus. Haka irin wannan ta faru ga a cikin littafin Lahazul Alhaz a safa ta 223, yake cewa wazada fi sittati majalis mutawaliya, yace a majalisi guda 6 wanda suke jere yau ayi gobe ayi jibi ayi suka kare shi, ya karanta a zama ɗaya ya karanta sama da sulusul littafin. Yace wannan kuma malamin Ibn Zain Ibn Rajab yana zaune, kuma mu'aridun bi nuskhatihi, yana mu'arada da nuskhar da take hannun shi, shi ma yana leƙa abin da yake cikin. ibn khabbaz kuma wannan babban hafizi ne yazo cikin ad-durarul kamina cirawa daga iraki innahu kana musnidul afaq fi zamani shine mai sanadi a zamanin shi babu kamar shi ya kadaita da ruwaya sahihi muslim da sanadi muttasil har zuwa ga imamu muslim ya kasance mai hakuri ne akan as-sama a zamanin ana ta karanta hadisai ana sauraro yana abin nan su majalisun sa na sama'in abin da yasa yake yawa yaran su ne ba sai an fassara ba abinda zasu buƙaci sharhi yawaici kadan ne kawai abinda suke so su karanta majalisi ne na as-sama ka karanta gaban malamin yaji ya baka sanadi ya baka isnadi har zuwa annabi alaihi salatu wassalam shine makasudin su suna dan bayani akan kalmomi daidai ku wani gurare mai rikitarwa malamin ya dan tsaida sai yayi bayani amma ba jiyawa ba dan saboda dukan su ba dalibai bane kowa ya san abinda yake yi ya takassabu bin nasaj shi kasuwancin shi ma shine rubuta littattafan saboda kamar yadda muka sani can magabatan mu yadda ake bude gurin photocopy kaje a maka photocopying kaza kaje a maka kaza to akwai shahararru wanda sanannu wannan ita ce sana'ar kawai su zamana an Bukhari zaka zo ka kawo da takarrinka da tasu da tawadda zai sauye maka kamar yadda zaka kawo abakaran da yabu da dimke su ce je ka gobe ka zo da ka zo ya sauye maka ya rubuta maka da wasali da komi da rubutu mai kyau wanda dama a hardace da shi yake ba sai ya leka ba yawaicin sa a nasaha suke yana hardace da abun wannan ita ce sana'a shi kuma halakin shi yake nema ga karatun shi yana bada kuma ga lokacin da ya khassase na wannan sana'a aikin Allah ne kuma sana'a shi ce cikin wanda ya shahara akwai al-Hafiz az-Zahabi babu wanda in yayi rubutu yake da kima yake da tsada a zamanin Zahabi kamar shi dan saboda mutun ne mai karshe wajen kyan rubutu in rubutun shi ne rububi ake wajen sayen shi wanda zasu ta kawo mishi ya nasahai musu da yawa ne har sai ya tsaida ne saboda ka aikin ya mishi yawa nan zan mu takaita wajen bayanin su zan mu yi cikin gaba karatun littafin zan mu tashi a babu na cikin kitabul wudu dai ababu la yatawaddau min shakki hatta yastaqin mutum bayya arwalla daga shakku har sai ya samu tabbas wannan kenan daga karanta baban raddi ne ga malaman na malikiya wa man shakka fil hadasi wajiba alaihi alwudu duk wanda ya shakku cikin hadasi arwalla ta zama wajibi gare shi ji malam mai ahadari to amma babu guda bukhari ya kulla wanda yake nuni raddi akan wannan mas'ala kuma babban abin da bamu gane babu mu sani ba abinda za ka gani cikin littattafai suna nasaba ma mazhabi ba yawaicin su ba ra'ayin mazhaba bane ga baki da ra'ayin shi mai littahin ne fahimta shi mai littahin ne me yasa abhasul ilmi in zakai bahasi yanzu baka isa baka zo a cikin rubutu na bahasi zan ce malikiya ma sun tahi akan kaza kuma in yi nuni akan ahadari ko risala dan ba littattafai bane mu'tamadai a cikin mazhabin akwai kowane mazhabi yana da littattafai shi mu'tamadai wanda mai littahin ba wai ra'ayin shi bane ba yake kawowa ba fahimtar shi bace ba fahimtar wasu bace fahimtar mazhaba ce gaba ɗaya bi sifa amma to a malikiya su az-zakhira su al-mudawwana su ne zaka kawo wannan su zamana duk abin da ka gani cikin su ra'ayi ne na al-Imam Malik ko ra'ayi ne na mazhaba duk da an samu cikin mazhaba wani ya saba ya ce ah shi bai rana wannan mas'alar ba amma dai wannan shine yake ya tamassalu ra'ayul mazhabi cikin wannan littafin to kowane littafi haka ne ba kowane littafi ba daga an ce na malikiya ne zakai tunanin cewa dukkan abin da yake ciki munasaba ma malik a wani ba ma ra'ayin malik bane ba wannan ma ba ra'ayin malik bane ba ra'ayin malik bane kamar yadda zan mu gani to shi yasa dole littattafan fiqihu ma mutun zai abin nan kinsu musamman ma wajen bahasi mutun sai yayi hazar ba kowane ra'ayi bane zaka do ba wai ana inkarin cewa malama ba littattafan malikiya bane ba littattafan malikiya ne amma ba ra'ayinta ba bi sifa amma suke ambata kuma su sun san wannan sun dora akan wannan su sun san abin da suke tahiya akai masu wallafa sun san cewa wannan ra'ayin anan wasu sun tahi cikin malikiyan ma sun kasu kashi uku masana ka samu mas'ala guda malikiyan ma sun kasu kashi uku ko hudu to shi mai wannan littafin sai dauki ra'ayin da yake ganin cewa shine raji kuma shine ra'ayin da yake tare da shi kenan kai baka zo ka dauka baka ce ai ra'ayin malikiya shine kaza ka dauka ka ce wannan ita ce fahimtar ɗan malikiya in kai haka nan ka cuce su kahin ka nasaba ma mazhaba guda ka nasaba mata cewa ra'ayinta shine kaza to fa dole sai ka yi ta haƙiƙi akan mas'alar ba karamin aiki bane ka dauko ka nasaba ma mazhaba guda ra'ayi dan ka ce ra'ayin malikiya ne kana nihin cewa shine ra'ayin Malik kuma shine ra'ayin su Asbagu su Ashhabu da sauransu su Ibn Qasim su Ibn al-Qasar da su Ibn Yunus da sauransu duka wanda wannan ko ba karamin aiki bane su Ibn Habib al-Maliki yake cewa haddathana Ali wa haddathana Sufyan haddathana Zuhri an Sa'id ibn al-Musayyab ana Abbad ibn Tamim an ammihi annahu shaka ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cewa shi ya kai kuka zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajul allazi yukhayyalu ilayhi mutanan da za a rika sanya mishi takhayyuli tunani a cikin kanshi annahu yajidu shay'a fi salat cewa shi ya samu wani abu cikin sallah ma'ana yayi iska cikin sallah ko a rolashi tawarware fa qala sai Annabi yace la yanfatilu kada tahi kada tsere aw la yansarif ko kada tahiye shi ma'ana mai ruwa yayi shakku wani lafazin Annabi yayi amfani hatta ya sama sautan ya sama a sautan sai ya ji sauti aw ya ji darihan ko kuma ya ji rihi ko ya ji iska ko ya ji wari kenan kada ya tahi me yake nuna nan shakku cikin hadisi bai abin gakin arwalla bai kore arwalla fa'ida akwai fa'ida cikin wannan hadisin cikin sahabbai babu dukkan su wanda sunan shi Abdullah ibn Zaid sai Asim Abdullah ibn Zaid ibn Asim banda wannan wanda ke cikin wannan sanadin amma a cikin su akwai sahabbai guda hudu wanda kowa sunan shi Abdullah ibn Zaid a ciki har akwai ma'abucin kiran sallah cikin su shine Abdullah ibn Zaid al-Juhani Abdullah ibn Zaid al-Dabbi Abdullah ibn Zaid ibn Amr ibn Mazin Abdullah ibn Zaid ibn Sahal shine dan uwan Abu Talha al-Ansari da Abdullah ibn Yazid al-Ansari al-Harisi amma wanda ke da suna irin wannan haka kan ibn Asim shi wannan shi ɗaya ne wannan Abdullah ibn Zaid wannan fa'ida ta biyu ammi ne na Ubad tawajen ma'aihiyeshi wa kenan wanda ke cikin wannan sanadin kuma rijalun wannan hadisin gabaki ɗayan su mazajen kutubu sitta ne sai Ali ibn al-Madini dan saboda shi Bukhari da Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i kadai suka huddo ruwaya shi kuma dukkan mazajen da ke cikin sanadin wannan malaman Madina ne banda Ali ibn al-Madini sai kuma malamin Basra ne da Sufyan shi kuma malamin Makka ne na gaba yazo a cikin sahihin Ibn Khuzaimah da Ibn Hibban da Mustadrak al-Hakim daga hadisin Abi Sa'id al-Khudri Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa iza jaa ahadukum shaytan idan dai shaydan yazo mishi fa qala yake cewa cikin sallar shi yace innaka ahadasta kai hadasi fal yaqul kazabta yace mishi ƙarya kake illa ma wajada riha sai in ya samu rihi bi anfihi a da hancin shi aw sami'a sautan bi uzni ko ji sauti da kunnan shi kenan wannan hadisin ƙarara ya bayyana abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nihi kuma sahihi ne hadisin yana cikin wannan littafin da muka ambata na gaba ma'ana hadisin nan shine mutun ya ci gaba da sallar shi kawai kada ya tsaya sai ya samu tabbas in hadasi walam yurid taqsisu hazain naw'ain min al-hadas ba wai yana nihin wannan nau'in na hadasin kade ba kawai yana nihin kamar wani ne yayi tambaya shi yasa aka bashi amsa ba wai kuma in bawali ne shi ma kai shakkun ba shi kuma ka yanke a iska an kawo ta ne dan saboda ita ce Annabi sallallahu alaihi wasallam aka mishi tambaya akai kuma abin da yake shiga cikin ma'ana shi duk abin da ya huzo ta hanya guda wai bawali ne ko bayan gari ko mazi ne kana cikin sallah ka jiwa ni jiga ka ce a anya ku ba mazi bane to shi ma ka ci gaba da sallar ka ko kuma wani jini ka ji an ya ku ba jini bane wannan raunin na yake yi baka gani ba kamar a baya masala kawai ka ci gaba da sallar ka he ka gama in ka gama kuma sallar ka tayi yace tana yiwa ma ya kasance mutun kunnan nashi akwai ta toshewa ko kuma ya kasance akhsham ne al-akhsham shine wanda hanci shi bai jin wari bai jin kamshi al-akhsham da haƙari ne mai ruwa wanda bai ji kenan wannan shi kuma ba za a ce ba ya samu wani nuni dai da yake nuna cewa iska ta fita kenan shi an ce ya ji wari har abada bai arwallashi ba ta kare ba sai ta ci gaba da sallar shi na gaba yace wannan hadisin kamar yadda ya gabata asali ne daga cikin asalin musulunci kuma ka'ida ce daga cikin qawa'idul fiqh anna al-ashiya yuhkamu bi baqa'iha ala usuliha dukkan wani abu ana barin shi akan asalin abin da yake kai sai ya bayyana sabanin haka wala yadurru shakku dari shakku wanda yake ya fado yana daga cikin al-ahkamul fiqhiyya as-sughra al-yaqinu la yazalu bi shakk yaqini shakku bai zauwa fudda yaqini kana da tabbas in cewa wannan nan da yake bi na dala 100 na bashi 100 shi kuma sai wani shakku ya zo yake ce anya ku na bashi anya ku ba ka je kawai ka dauka ka kara mishi ba sai ka samu tabbas sai ka samu wani yaqini to haka nan shi ma sha'anin ar wallahi ka samu tabbas ba ka daga dan gehowa shakku ba sai ka abin sai ka ce kai ka saki sabanin wanda shakku ya aure shi wannan kuma hukuncin shi daban kamar yadda mai kawai kuma manistan ka hawo shakku wanda shakku ya aure shi shi kuma wannan daban ne yace misalin shi a cikin baban shine duk wanda ya tabbatar da cewa dahara yana da ita to wajibi ne gare ba ya zama wajibi gare shi bane shakku ya zo ya sa ya warware kuma haka nan akasin wannan shi ma in kana da wannan kana da najasa ka na da tabbas kin cewa naje nayi bayan gari ko naje nayi bawali kuma sai ka shiga shakkun anya ko nayi arwala bayan garin nan nayi arwala bayan bawalin nan to wannan shi ma kuma kawai bakai da arwala sai ka je kai arwala kenan sai ka bar hukuncin a asalin abu ka bar shi a yadda yake sai ka samu tabbas zai sauya Qadi Iyad ya kawo daga Qurtubi da Ibn Habib al-Maliki cewa anna shakku fi rih dunahu min al-ahdas cewa wannan shakkun idan harihi ne kadai ake ma wannan abun banda sauran hadisi amma wannan tahiya ce akan zahirin nasi wa atazar anhu ba'd al-malikiyya bi anna rih la yata'allaqu bil mahall minhu shay'in bi khilaf al-bal wal ga'id suka ce su sauran malaman malikiyya suka ce su sauran hadisi suke fadi ba wannan banda rihi kenan sun ce wannan ma wani shakka fil hadis kenan hadisi suka ce to rihi kuma ya huta da wannan hadisi kenan su mazhabun su cewa rihi ya huta da wannan hadisin bawali bayan gari shi kuma an kai shakku akan shi arwala ta warware tunda hadisi ba shi ambata ba to amma wannan malamai kamar da suka yi bayani tahiya ce akan zahirin nassi wanda ba shi malamai suka tahi akai ba yace man shakka cikin wannan mas'alar da ake fahimta yan uwan hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam abubuwa ne wanda ake huddo istinbadin ahkam da dama akan su wannan hadisin ba wai baban fiqh kadai ya tsaya ba wai baban tsarki kadai ya tsaya ba ya shiga babubuka da dama ga wata mas'ala zai kawo misalin tace misalin shi wanda yake yana da tabbas kin cewa ya auri matar shi sai ya sakun cewa na sake ta kwa to wannan arman shi yana nan sai ya samu tabbas kin cewa ya sake ta haka nan wanda yana bawan shi yana karkashin bautar shi ya sake shi ya kyanta shi to kuma sai ya samu tabbas kin cewa sai yana da tabbas kin bai yanta shi ba kai to wannan ba zai shiga shakkun cewa ba an yana yanta shi kawai nan asalin bautar shi ko kuma najasa ce yana cikin tsarki kuma sai yake tunanin an ya ku ban samu najasa ba wannan yawan da ne an ya ku ban taka najasa ba wannan shakkun duka ba zai yi amfani da shi wani in zai biya shi kullun zai yi ta wahala ya ta sake arwala ko ya ta sake wanka yana daga cikin hikaya wani babban malami da naman ta kowa ne suna tahiya shi da dalibin shi suna tahiya sai suka wuce ta wani gida sai aka watso ruwa ta kan gidan har sun wuce sai an dalibi ya komo da gudu yayi sallama gidan yace ruwan nan da kuka watso na menene ne yake ce mishi ai ruwan gwaralo ne ruwan najasa ne sai je ga yama malamin yace mishi ai wannan yayi mun sake arwala ruwan nan da aka watso mun ma shi najasa ne naje na tambayo yayi ta mishi fada yace ka ba mu wahala da ka kyale cikin sirri muke hin mu tahi ni abu mi sallama babu abinda zai kama mu kuma Allah ba zai kama mu da lahi ba amma an zai ka tambayo muka sani ka kawo mu aiki he mun sake arwala tunda mun sani na gaba cikin shi akwai hujja kamar yadda al-Imam al-Khattabi ya kawo cewa liman awjabahu al-haddu ala man wajada minhu ra'ihat al-muskir wanda aka samu warin giya tare da shi haddi ya wajaba gare shi kamar yadda al-Imam al-Khattabi ya kawo shi ma kuma kalkashin wannan hadisin aka samu tabbas ko da ba a samu tabbas in giya ga ta tare da shi ba an samu warin giya tare da shi kawai haddi za a mishi duba da wannan hadisin dan abu ana barin shi a asalin abin da yake in mun ji ta a warin bakin ka kawai sha kai baka ce ba a ai watso ta ne akai ta zubin ina wuciya wannan duka ba hujja bace za a bar abu a asalin yadda yake na gaba a cikin shi akwai mashru'antuwar shar'antuwar su'ali a tambayi ma tambayi malami dalibi ya tambayi malami game da abin da zai abku kenan kamar yadda ya tambaya ana ciki kuma kamar yadda Dawudi a cikin sharhin shi yake cewa tarkul istihya barin kumiya cikin neman ilimi wajibi ne kuma annabi yana karantar da sahabbai komai kamar yadda zan mu gani cikin sunan Abi Dawud wani yake ce ma sahabbai kada allamakum nabiyukum kullu shay'in hatta al-qira'a annabin ku ya karantar da ku komai hatta da ladubban biyan bangali yace eh lalle haka ne kada allamana kaza kaza kawo mishi hadisi yace kuma annahu yusalli mutun zai yi sallah da arwalloli da arwallashi matukar bai da tabbas kin hadisi yace magana ta gaba wadda da ita zan mu lihi inji al-Imam Ibn al-Mulakin Allah mishi rahama abinda muka rawaito daga Abdurrahman ibn Malik ibn Mughawil yake cewa ja'a rajulun ila Abi Hanifa a sauraron wannan mas'ala wani mutun ya zo zuwa wajen Abu Hanifa yake cewa sharibtul bariha nabizan fala adri abdalaktu imraati amla ji yace na sha nabiz hankali na dan gushi to ban sani ba matata na sake ta ko ban sake ta ba fa qala lahu sai yace mishi almar'atu imra'atuka hatta tastaqina ka annaka dalaktaha yace matakka matsayin matakka take sai ka samu tabbas kin cewa ka sake ta qala sai yace fataraka hu sai bar abu hanifa summa jaa ila sufyan as-sauri sanan yazo zuwa gojin sufyan as-sauri saboda cikin malaman mazhab wannan ga abu hanifa ya zamani da sufyan as-sauri Abu Hanifa yana daga cikin malaman mazhaba guda hudu shine ya hisu rigaya aqdamuhum shine wanda ya jima dan ma yana cikin tabi'ai dan ya ga Anas dan Malik Abu Hanifa yana cikin tabi'ai ya bar shi yaje wajen Sufyan ya tambaye Sufyan as-Sauri yace izhab faraji'ha yace je kace mata na mai daki fa in kunta qadda lakta fa qadaraja'ata in asakin ya abku to wannan koman ya hudda ka shakku wa illa idan kuma ba haka ba in ma ba ai sakin ba fala tadurrukal muraji'a koman nan ba zai cutar da kai ba kawai je kace mata na mai daki yace fataraka huwa jaa ila sharik ya bar shi kuma yaje zuwa wajen sharik yace mishi izhab fa dalika sun muraji'ha yace je kace mata na sake ki sannan kuma ka maido ta yace fatarakahu sai ya bar shi waja'a ila zafar sai tahi zuwa ga al-imam zafar babban malami fa qala sai yace mishi hal sa'alta hadan qabli da ya tambaye shi game da wannan mas'ala yace mishi ka tambaye wani malami gabani na qala na'am yace eh wa qasal qissa zana mishi duk abin da suka wada da sharik da abu da wannan abu hanifa da sufyan as-sauri fa qala sai yace mishi fi jawabi abi hanifa amma cikin jawabin abu hanifa as-sawabu qala laka amsar da ya baka ita ce abin da ya baka ita ce daidai a cikin jawabin sufyan as-sauri yace ma ahsan ma qala mi amma fi kyakkyawan abin da ya fada yayi kyakkyawan istinbadi cewa je ka maida ta kace na maida ta walan ma balaga ila qauli sharik yace yayin da kissanta mishi amsar sharik yace fa dahi kamaliyan ya kyakkyace da dariya sosai summa qala sai yace la adribanna laka masalan zan baka misali yace rajulun marra bi mus'abun yasiru daman yace mutun ne ya wuce wani katan dam yana zubo da jini yana zub da jini damkin cike yake da jini jinin yana zuba yana bin kan hanya fa shakka fi saubi har asabahu najasa sai shakku har shin wannan jinin najasa ta taba shi ko bata taba shi ba fa qala lahu abu hanifa to amsar da abu hanifa yace ma wannan mutunan saubuka zahirun hatta tastaqin tuhakka tana da tsarki sai kaga jinin nan da idan ka ka ganshi da zaka san cewa zaka je ka wanke tuhak shi yasa yace ita ce daidai he yace na sufyan kuma sufyan ce mishi igsilhu je ka wanke tuhakka in ta kasance akwai najasa ka tsarkake ta in babu najasa ka kara mata tuhakka tsarki yace amma kuma misalin da wannan da yasa nan maka dariya kaman misalin amsa sharik kamar yace maka ne je ima tuhu hutsari sannan ka wanke ta ya sa ka ka mata najasa dada in so kuma ka wanke ta kenan can da matakka in kuna zaman da ita saki ka ta mata saki bi a rayuwa saki daya maka saura yanzu ya sa ka ka iya sashi dada kuma ya zama na ya bata maka abun shine yasa yace nayi dariya a wajen amsa sharif kaga malamai yadda suke lataif wajen duka kuma karkashin mi suka dauke a wannan hadisin shi ya bashi hasken cewa amsa Abu Hanifa ita ce daidai cewa abubuwa ana barin su akan hakikanin abin da suke sai an samu shakku ya gitto sai an samu tabbas ta gitto shi wancan yaqini abu ne mai kwari shakku bai zawa da dan rauni haka ya ture shi dole sai an samu wani yaqini dan uwan shi sun gamu da dan zai kada shi babu na biyar cikin kitabul wudu babu takhfif fil wudu baban dake bayanin sassautawa cikin arwalla al-imam al-bukhari da sanadin shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi na 138 yace haddathana ali ibn abdullah qala haddathana sufyan an amri akhbarani quraib an ibn abbas anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam nama annabi sallallahu alaihi wasallam yayi barci hatta nafaka hasai da yinin sari summa salla sannan yayi salla nafaka shine an wannan an yana daga cikin sufar annabi alaihi sallallahu alaihi wasallam mutane daga in sun kwanta suna ninshari suna sun kori to annabi ma sallallahu alaihi wasallam yana yin wannan yace yayi barci har sai da ya kai da ninshari alamin cewa barcin yayi nisa wa rubama qala yace so da yawa yake cewa idza taja hatta nafaka ya dan kishin gida har sai da ya kai da ninshari summa qama fa salla sannan ya tashi yayi salla summa haddathana bihi sufyan marra ba'da marra sufyan ya ba mu labarin shudi bayan shudi kenan wa hadu wannan magana
wannan da yake cewa Sufyan ya hadu maganan nan marra bayan marra wane ne ne Ali ibn Abdullah lai kaza kai wayo ruwaya daga Sufyan shine malamin Bukhari Ali ibn Abdullah shi kuma wannan shi yake yo ruwaya daga gare shi ana amur yace an Quraiba an ibn Abbas qata bitu inda khalati Maimuna Laila na kwana wajen khalata yar uwan ma'ayyata Maimuna fa qama annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya tashi daddare falam ma kana fi ba'd al-layl da ya kasance wani bangaren dare qama annabi sai annabi ya tashi fata wadda'a yayi arwalla min shannin daga wata salka mu'allaka ratai wudu'an khafifan arwalla mai sauki yukhaffifuhu amri wa qalluluhu amri yana cewa arwalla nan khafifa ce kuma yana ganin karama ce wa qama yusalli ya tashi yayi sallah fata wadda'atu nahwa mimma tawadda'a nayi arwalla irin yadda yayi summa ji'tum faqumtu an yasari sannan nazo na tsaya a hagumkin shi wa rubbama qala sufyanu an shimali so diyawa sufyan yake cewa a hagumkin shi duka dai dayan kokarin su da amana su wajen bada lafazi yadda yake a cikin hadisi fa hawwalani yace sai ya juyar da ni annabi kenan fa ja'alani an yaminihi ya sayo da ni cikin dama shi nan gurin idan kuka ga an kawo sharda shardatan a cikin hadisin zaku ga ana kawo alama me yasa dan ka a cakuda ma mutun karatu sai ayi haka sai a sa wani zancen tsakani yake nuna cewa wannan magana ba cikin hadisin take ba kenan maganan marawaici ce kaka ce ai da aka ce au yukhaffifu amri wa yukalliluhu cikin hadisin take a batta ciki tun daga ta ansa tsakanin wannan sharadatan haka nan ita ce ake cewa jumla mautarida yace sai ya sanya summa ja'a fa ja'alani an yamini summa sallama sha summa taja'a fa nama hatta nafakha annabi yayi barci sai dai kai yana shinkori summa atahul munadi sannan me kiran sallah ya zo mishi fa azanahu bis salati yayi kiran sallah fa qama ma'ahu ila salah ya tashi da shi zuwa ga sallah fa salla wala me tawadda yayi sallah bai arwalla ba qulna li amr sai muka ce ma amr inna nasan wasu mutane suna cewa yaquluna suna cewa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annahu mai tsira da aminci tanamu ainuhu idanuwan shi suke barci wala namu qalbuhu zuciye shi bata barci qala amr sai amr kenan shi yasa bai saki arwala duk da yayi barci kenan duk barcin annabi sallallahu alaihi wasallam yana tabbas cewa rihi bai huta daga gare shi ba shi yasa naumu bai cikin nawaqidul wudu a wajen annabi alaihi salatu wasallam saboda zuciyar shi tana walki yace sama'itu ubaid ibn umair in an ga tashin shi daga barci ma ya saki arwalla wannan jaddadawa ce wanda halin shi ne ko yana walken yana jaddadawa ba dan barcin ba naji amri yana cewa ru'yal anbiya wahayun mahalikin annabawa wahayi ne kenan wanda a cikin mahalikin wahayi ake mishi ai ba zancen kuma a ce bai san ba abin da yake summa qara'a sannan yake cewa inni arafil manami anni azbahuka na gani cikin mahalki na ina yanka mahalki ne aka gani kuma gashi aka yi amfani da shi abin da yake nuna cewa ru'yal anbiya wahayi fa'ida tirmizi cikin tirmizi da ibnu majah akwai amr ibn dinar kaharmanu ne babban makusanci ne na alu zubair wanda yake da ifi ne ce cikin nan sanadin akwai amr ibn dinar ma'ana amr ibn dinar a cikin wancan akwai amr ibn dinar cikin tirmizi kada a cakuda shi da wannan shi wancan da ifi ne ma an da afashi shine amr ibn niran al-masri abu yahya al-a'war wanda isma'il ibn ulayya yake cewa da'iful hadis abu hasan al-maimun yace na tambaye ahmad ibn hanbal yace mun da'if na tambaye abu zur'a yace wahil hadis bukhari yace fihi nazar ibn hajar a cikin taqrib yace da'if kenan wannan amr ibn dinar ba wannan da muke tare da shi ba dan ka a cakura shi da wannan da ake taraunanawa a ce gashi a bukhari shi kuma wannan al-Imam al-Bukhari yace fihi nazar yana nin kawai rauna na marwayi dan bai kausa samriya ga wannan yace amma Ubayd ibn Umair shine al-Laisi babban malamin da ke ba da wa'azi a Makka lokacin shi yayi ruwaya daga Ibn Umar da wani shi kuma dan shi yayi ruwaya daga gare shi Sabit al-Bunani ya ba da labari ya ba da kissa a zamanin Umar ya ga cewa ne su ci Bukhari yace ya mutu kahin Umar da shekara ta 74 fa'ida ta gaba cikin sunan Abi Dawud wannan abin da ya shahi sanadi ne akwai Ubayd ibn Umair wanda yake maula ne na Ibn Abbas wanda Ibn Abi Zi'ib yana yo ruwaya daga gare shi kenan kuma wannan ba shi bane ba na cikin nan wannan daban ne na gaba isnadin nan dukkan su manyan malamai ne na kutubus sita sai Ali ibn al-Madini shi kawai Muslim da Ibn Majah ba su huddur hadisin shi ba Ali ibn al-Madini cikin musnad da babban dutsi ne cikin harda amma Ibn Majah da Muslim ba su huddo hadisin shi ba kuma rashin huddawa ba shi yake nuna ba cewa bu siyarda da mutunan ba ko bu siyarda da wannan ingancin shi ba malamin bukhari ne malamin muslim ne na gaba fa'idodin wannan hadisin hadisin wannan ya gabata can bayan mu mance ba a babu kuma yana cikin hadisan da bukhari ya yawaita shi kawo shi a gurare da dama cikin aljami'i kin shi wannan littafi mai albarka daga cikin fa'idodin shi a cikin fa'idodin wannan hadisin zan mu san cewa annawmuhu mutaji Allah yankud annabi koda yayi barci a kwance barcin shi bai warware arwalla kuma haka sauran annabawa ma ga baki daya dan zuciye su a farke take tana hana su yin hadisi a cikin arwalla su kamar yadda ya gabata daga ciki a cewa mabitu mallamin hatalim inda muarimihi wanda yaran da bai kai mafarki ba bai isa balaga ba babu lahi ya je gidan yar uwar shi ko gidan yayar shi ko gidan kanwar ma'ayyin shi ya kwana a gidanta a dakin ta da take gashi nan gurin bai balaga bane dan inda kato ne bai haje ba gidan annabi sallallahu alaihi wasallam gidan macen armi ya kwana na gaba akwai tawadu'un annabi alaihi salatu wassalam da kyakkyawan mu'amala shi ta yadda inda wani babba ne bai bari ba har yara su rika zuwa gidan shi suna kwana na ciki na gaba akwai sadar da zumunta da kuma bayanin fadalar ibnu abbas gashi yana sallah tare da annabi na gaba cewa ayyukan annabi alaihi salatu wassalam ayyuka ne da ya kamata ai koyi da su abin koyi ne na gaba akwai halaccin yin limanci a cikin nafila kuma ayi jama'a ayi tajami'i kamar yadda ya gabata na gaba akwai cewa itimamu bisabibi barig yaro karami ana lissahi da ya shigo jami'i ayi sallah da shi kamar da al-Imam al-Baihaqi yayi tarjuma akan wannan hadisin daga ciki kuma na gaba akwai cewa mawkifin mamu guda daya zai tsaya ne a daman liman kamar yadda ya gabata wannan mas'ala na gaba mas'ala ta gaba akwai cewa aqallul wudu'i yujzu iza usbiga huwa marra mafi karancin arwalla shine guda daya idan an cika ta kamar yadda ya gabata can gurin ba kamar yadda mai risala yake cewa iza au ababil ula idan na farkon ya cika ta cika daidai to ta biyu mustahabbi ce haka nan ta uku amma in ta farko bata cika ba ta biyu ma wajibi daga ciki akwai ta'alimul imamul mamu liman ya kamata ya rika karantar da mamu in ya ga abin da yake na sallah ana kuskure ana ba daidai ba to ya ce ma mamu kazakin nan da ake ga yadda ake yin shi ga yadda ake yin shi haƙi ne na liman at-ta'alimu fi salati idza kana min amriha karantar da mutum a cikin sallah in ya kasance lamarinta ne gashi annabi sai yana cikin sallah amma bai hana annabi bai jayo shi ya karantar da shi cewa ga yadda ake yi kenan wannan shi ya nuna kuma ga wani hadisi can wanda wani ya aza hannun shi hagun bisa dama annabi alaihi salatu wasalam ya sabke ya aza mishi duka wannan aiki ne cikin sallah amma in ya kasance ba mai yawa ba izanul imamu bi salat sanan liman da sallah a ce mishi lokaci yayi qiyamul muazzin idza azanahu liman mai kiran sallah yayi ta a tsaye daga ciki hadawa tsakanin sallar nafila da farilla da arwalla guda wanda wannan ba mai shakku a wajen halaccin shi na gaba akwai halaccin yin farilla na nafila kamar da Dawudi ya tahi akai wa minha daga ciki akwai annawmul khafif la yujibu minhu wudu barci dan kadan bai wajaba ba ayi arwalla da shi kamar da Dawudi a cikin sharhin shi ya fada amma yace wannan magana tashi akwai nazari dan annabi sallallahu alaihi wasallam ba kamar sauran jama'a bane barcin shi ba kamar barcin sauran jama'a bane a na gaba akwai cewa qiyamul layl ya kasance wajibi ne sannan aka nasakhe shi didda a magana mafi inganci a na gaba akwai almubici inda al'alim kwana a gidan malami don ka karanci ayyukan shi don kuma ka fahimci ka dauki ilimi a cikin ayyukan da yake yi ba don tsogami ba kaga nan neman karatu ne ta yi ba tsogami ba ne ta yi na gaba talabul ulufi sanan neman al-isnadul ali yana daga ciki don saboda nan ya kasance da ya tsaya ma ibnu abbas ya tsaya hala shi ta bashi labari ya tambaye ta yace ke annabi ya yake a gidan shi to amma sai ya ga cewa ya taho ya gani da kanshi da idan shi shi yahi daci yahi san wannan wanda yake nuna neman al-ulul isnad a cikin shari'a na gaba cewa annan nafila kal farida fi tahrimil kalam far nafila kamar farilla ce wajen haramcin zance da a ce ya halitta da annabi ya mishi magana ba jaro shi ba kamar yadda mai ahadari yayi bayanin cewa da nafila da wannan duka ɗaya ne sai cikin mas'alolin da ya zanu na gaba cewa annal adab yamshi sagiru an li yaminul kabir ladabi shine ya kasance karami ya kasance ya zamna a damar babba haka nan al-mafdhul an yaminul fadil kamar yadda Khattabi ya fada a cikin nan kuma za a fahimci cewa barci shi da karan kanshi ba warware hadisi bane amma yana daga cikin sabubban warware hadisi kamar yadda mai Ishmawi yayi bayani cewa yana da sabubban shine annawmu saqil ya kasa shi kashi hudu wanda wannan haka nan na gaba cikin kama kunnan da annabi annabi alayhi salatu wasalam da ya kama da zai jayo shi nan ya juyo ba kan shi bai kama ba wuyan shi ba kunnan shi ya kama ya jayo shi yace kama kunnan shi da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yayi nuni ne akan cewa tazakkurul qissa li sigar sinnihi duk da yaro ne karami amma yana da tine da qissa yadda take har ma ya san ina kin shi ne annabi ya kama nabi na fa inna ma anhu lima ajabahu qiyamuhu abinda yake nihi annabi sallallahu alaihi wasallam yake nihi shine ya cire barci daga tare da ibnu abansa daga barci malamai sun tabbatar da cewa daga kunne yake shiga shi yasa Allah ya ce fadarabna ala azanihim fil kafi sinina adada fadarabna ala azanim kaw shine anamnahum muka sanya su barci kenan na sau Allah ya yi amfani da bugu akan kunne dan saboda barci ta kunne yake shiga shi yasa Allah madaukin sarki ya yi amfani da fadarabna ala azanihim to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama kunnan shi idan ya hudda mishi barci da sauran duk abin da annabi zai da kai hikima a ciki at tanbihu ala al fahmi wa hiya qarinatu qaribatu min al aula fadakar da mutun akan cewa ya fahimci kaza innal muallima idza ta'ahada fatul uzn al muallim kana azka li fahmihi ana so malami idan zai ma yaro wani abu ya kasance galgadi da jan kunne to ya kama mishi kunnan me yasa ake cewa jan kunne dan saboda an hiji an hirkewa inda kunne ne rabi'i yake cewa rakiba shafi'i yawman falaqasa bi surjihi al imamu shafi'i wata ran ya hau abun hawan shi sai na hau bayan surdin shi wa huwa ala daba yana busa daba shi faja'ala yaftil shahamatu uzni sai kama yake jayo kunne na sai naga wannan abun abu ne mai girma yana tutar da ni sai na tuna hadisin ibnu abbas na san cewa al shafi'i yana nihin ne ya hudda mana barci da nake tare da shi ba dan ya tutar da ni ba yayi wannan anan zan mu takaita da gice da fawaidu na wannan hadisi kuma nan zan mu takaita ga darasin ma abin da muka faɗa daidai Allah ba mu radai shi na kuskure Allah ya mana gafara wassalamu alaikum warahmatullahi